baki mai yanka wuya.
Monsieur Mohamed Bazoum, 2,501,459
Shugaban hukumar zaben kasar jamhuriyar Niger Isaka Sunna kenan yake bayyana sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar inda ya ayyana Bazoum Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben. To sai dai sanarwar ta bar baya da kura. Jama'a assalamu alaikum. Hukumar zaben kasar jamhuriyar Niger ta ba da sanarwar dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Muhammad a zaman wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban kasar. To sai dai tuni da wasu yan jam'iyyun adawa musamman magoya bayan ɗaya dan takarar Muhammad Usman suka nuna rashin amincewa da sakamakon zaben tare da zargi-zargen tafka magudin zabe, lamarin da ya kai har ga tara tarzoma da kone-kone a Yamai babban birnin kasar. Dr. Sani Abdu shine mataimakin shugaban kwamitin yakin neman zaben Muhammad Usman ya kuma bayyana korafe-korafen su.
Lalle an yi zabe amma zaben nan yana tare da kulakule da yawa. Kulakule wa'annan an same su mahi yawan su a jihar Tawa, a jihar Agadez, kuma arewacin jihar Maradi. Na ɗaya dai akwai PV wanda deja alga an yi shi, sai an bari an hito daga mazaba sai a ɗauke wannan PV wanda aka hito da shi daga mazaba a sa wanda ake so. Na biyu, mahi yawan delegatin mu a wannan wajajen an hana su su shiga wurin inda ake zaɓe, wa'ansu kuma an tilasta musu dole sai sun yi sunye bisa wannan PV. Ana yin shi ne wani bi da bindiga koko da wata barazana wadda kun ba a ba su dama ta su ce ma ga abin da suka gani a ciki. Bayan shi akwai wuri da yawa inda ba a ma yi zaben ba, ta hiya ne aka yi cikin daji, aka je aka ciccika takardu aka sa cikin irin aka kawo. Wannan shi shugaba Muhammadu Isu da mutanen shi sun san da wannan kula-kulan, kuma sun san mutanen Niger gaba ɗaya mutane ne wanda suke son azam na lahiya, wanda suna duk abin da suke suna son a yi shi cikin lami lafiya ƙasa ta ci gaba. To amma sai suka yi kunnen oshegu da wannan kuka da muka kawo. A yau inda muke, mu mun ɗauki matakin cewa wannan sakamako da ake badawa na zaɓe a tsaida shi daga yanzu, saboda ba na gaskiya ba ne ba. Abin da sakamakon da ake badawa na jabu ne, na ƙarya, ba mu amince ba da wannan muka ce a tsaida. A tsaida wannan ba da sakamako da ake. Kuma bancin wannan, muna son da duka wani ɗan Nijar wanda ke son ra'ayi ta zamanta ta je inda yake so, ya tashi tsaye-tsayen daka, saboda mu ce ba mu yarda ba, mu ɗauki hanyoyin da ya kamata a ce ba a yarda ba da wannan zaɓe da ake yi.
To sai dai a ɓangaren jam'iyyar PNDS da ɗan takarar ta Bazoum Muhammad, Alasan Barka in ji Abubakar Sabo, mataimakin sakataren kula da harkokin zaben jam'iyyar.
Zaɓe ne an kai kowa waɗanda abin da suka so, amma in Allah ya yarda ƙan Nijar muna komawa kamar abin da aka ta daidai. A tuka shugaban ƙasa Bazoum duwa da yake yana yi na ƙan Nijar duka su zan daidai-daidai.
Mun gamsu da wannan sakamako waye zai
su? Sakamako, in muna diba sakamako, in akwai wurin da muka iya mu ce ga wanda ya kamata a yi, tun da akwai hanyoyi doka ta ba kowa ƴancin in bai yarda da abin da ya gani ba ya tambayi Cour Constitutionnel ta gyara koko ta a soke koko a aika zaki nan. Wannan abu ne da doka tabba mutane. Mu a yau mun gamsu da wannan zaben, shine nake cewa muna yi makin Niger godiya da sun kafa Alhaji Muhammadu Bazumu wangarin jaye sun bashi dama jaye wajen dubte na iko amma mu da mun ka san kowa ne Muhammadu Bazumu mun san in Allah ya rada ɗan Niger suna komowa daidai an yi campaign kowa ya faɗi abinda na shar'ayi amma in Allah ya rada Niger guda ce kuma muna duwar muka yi ɗan Niger su zan daidai
sai da yan adawa tuni suka yi watsi da wannan sakamakon a wata sanarwa da suka fitar azu-azu
yan adawa ka san daidai ne suna iya su yi watsi amma akwai dokoki na Niger da sun ka baka hanya in baka yarda da abinda an kai ba ka kai kotu kenan kotu ce ya kamata su kai ba kiran mutane na za su yi cikin rariya ba ai kaza ai kaza in ba su yarda ba kenan akwai kotu ita ce za ta faɗin ga ƙarshe wani ne ya zan shugaban ƙasar Niger amma Allah ya rada Alhaji Muhammadu Bazum yau zai makimantin Alhaji Muhammadu Isu.
A jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya kuma duk da yake a kwanakin baya jam'iyyar APC mai adawa a jihar ta ce tana duba yiwuwar shiga zaben majalisun ƙananan hukumomi da za a gudanar a jihar a yanzu kuma ta yi matsayar cewa za ta ƙaurace wa shiga zaben a daidai lokacin da aski ya zo gaban goshi. Shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Isa Sadiq Acida ya bayyana dalilansu na kin shiga zaben.
Tun daga farko in kana tunawa a lokacin da aka nada committee ko kuma shugabanni wanda su gudanar da wannan hukumar ta gudanar da zabe ta jihar Sokoto mun yi korafi na cewa waɗanda aka kusan zaba yan siyasa ne wanda kika dokar ta ruwan mu an kace a zaba wanda bai da kowace irin jami'a kuma wanda zai gaskiya na kuma mai riko amana amma mun yi to ga hili mun hada ma duniya cewa wa'annan duk mun san su tunda mu da yan jihar Sokoto muke yan jami'a PDP ne wanda suke rike da katin jami'a PDP a matsayin membobin jami'a PDP saboda haka muna kira ga wannan lokaci cewa in ana so adalci to a cire su domin in sun zo wurin zabe to jami'a su ta PDP za su wa aiki da gwamnati da ta nada su ba tsakani da Allah ga abin nan da anka ce mai cin gashin ka ta to ba su iya cin gashin ka su domin sai su amsa umarni da gwamnatin ta nada su kuma su yan jami'a ne ta PDP wanda ka mulki jihar Sokoto a yanzu mun tsamu yi la'akari da shi ita kanta karamar hukumar wani hali take ciki kowa san irin halin kakanikayi halin kunci halin wahala da kusan kananan hukumomin jihar Sokoto suke ciki domin bayan biyan albashi na kalubalanci ku yan jarida in kuna iya gwada mini duk fadin jihar Sokoto inda an kace karamar hukuma ta yi aiki wanda ya kai miliyan 2 talakawan ta to hawo mulki Aminu Waziri har zaku wayo
to sai dai kuma sakataren hukumar zaben jihar ta Sokoto Nasiru Yahaya Isa ya musanta zarge-zargen inda ma yayi tunanin watakila ko talauci ne dai ya hana jam'iyyar ta APC shiga zaben.
Maganar da suke cewa wai kwamishinin da aka nada duka yan jam'iyyar PDP ne wannan ba gaskiya yanzu zan fara da chairman ina ma'aikaci ne ba ma mazaunin Sokoto ne gaba daya sannan kuma duka sauran kwamishinin kaddiba za ka zo ka isko mutane wanda suka yi aiki na gwamnati har suka yi taya to saboda haka mutane ne of highly masu mutunci kware da gaske aka ebo su domin su jagoranci wannan hukuma. Su dai ni na duka suna daura cewa ne saboda ka san siyasa a wuce mai cin kuɗi kwarai da gaske to duk da ba sa da kuɗin abinda suke gani kawai ba su kaurace wannan abu ya faru a Kano su kwankwaso suka ce sun jayi ya faru a Kaduna lokacin gwamnati Shema APC a lokacin nan da sun shiga taron nan ko me ya faru da za su samu cin wasu local government kaga a Kaduna ai da ya faru ba inda adawa ma take kamar irin Kaduna da yake opposition sun shiga kaga ai sun ci wani abu to amma nan da yake opposition din suna da wani shakka ne sai suka kawo wasu excuses ka san dama da ɗan Najeriya ko ɗan Afrika third world countries will always look for one excuse or the other sai mu ce mun kaurace mu wani al'amari yawa so rashin shigan su ba wani abu ne ba kawai kasawa ce ta bangaren su yawa domin da za su shiga cikin wannan zaben ina mai tabbata maka cewa hukumar zabe adala ce kuma za ta yi adalci gurgurdun iyakan abin da take yi yawa sannan hukumar zabe ta jiha ko hukumar zabe ta tarayya ba mu ke yin magudi ba wannan ke magudin zabe yan siyasa a garin ba.
anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Suleiman Muni Barma da Muhammad Nasir. Cuba Herodio Done ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.